Tun farko waɗanda suka samu umarnin kotun na dakatar da Abure sun yi DPP a helkwatar jam'iyyar don hana Aburen jagoranci.
We have again reaffirmed our confidence in the leadership of our national chairman, Barrister Julius Abure, that is the man.
Shugabannin jihohin sun ce waɗanda suke adawa da Abure na halin dakatarwa ne kafin ɗaukar matakin da aka ba su da hurumin yin haka. A sanarwa daga shugaban ƙungiyar ƙwadago NLC Comrade Joe Ajero da ke mallakar jam'iyyar ta Labour, ƙungiyar ta ce Abure ta sani a matsayin shugaba. Jami'in kungiyar Comrade Nasir Kabir ya yi ƙarin bayani.
Ita daɗin kungiyar ƙwadago ta NLC ta yadda tana bin shugabancin Julius Abure a matsayin shugaban wannan Labour Party da aka shiga wannan hayaniya. Don shi shugaban wannan kungiya Comrade Joe Ajero ya fito ya yi abin da ake cewa press release, inda ya bayyana matsayin kungiyar ƙwadago, kuma kungiyar ƙwadago ta NLC ta nuna cewa ta gamsu da shugabancin shi Julius Abure, don ta fuskanci cewa akwai mutanen da suke ƙoƙarin cushe su nuna cewa a kawo baraka cikin wannan tafiya, saboda a raba kan wannan kungiya ko in ce Labour Party, saboda a biyan bukatun wasu tsirarun mutane. To don haka kungiyar ƙwadago ta fito ta yi bruce da wannan wato mataki na maganan dakatar da shi, ta kuma nuna cewa bata san wani faction ba in ba nashi ba.
Don haka shugabannin na jihohi sun zargi masu adawa da Abure da neman dakatar da yunkurin Labour na kalubalantar sakamakon zaben 2023 ne. A nan kakakin kamfen ɗin na ɗan takarar shugaban ƙasa na Labour Peter Obi, wato Yunusa Tanko, ya ƙarfafa cewa an sa Abure a gaba ne don daƙile ƙarar jam'iyyar a kotu.
A kundin tsarin mulkin jam'iyya, sashi na 17-17 ya nuna cewa ba ka iya tsige shugaban jam'iyya sai dai idan an kira taro, kuma taron nan an kira shi musamman saboda tsige shi shugaban jam'iyya. Wannan a rubuce take. To amma wasu tsiratsirai a cikin jam'iyyar sun ɗauki doka a kan hannunsu, sun karɓi kuɗin mutane, har ma sun samu san ya zo ya tsaya musu. Kuma duk abin da ake ƙoƙarin a yi cimma shi ne a tabbatar cewa ita jam'iyyar nan dai ba ta samu tasiri ba a kan wannan shari'a da muka gabatar a maganar shugaban ƙasa zaben da aka yi, da mu muke cewa gaskiya waɗancan mutane ba su tace ba su tsaya a zaɓe. Waɗannan mutane a cikinsu mun riga mun tabbatar mun gansu da gwamnonin NAPC, mun gansu suna karɓan kuɗaɗe a hannunsu, kuma wannan ba ɓoye ba ne. Shi waɗanda suka sa hannu ma a cikin wannan takardar dukansu biyun ma an riga an sallame su daga cikin jam'iyya saboda wannan halayen da suke da shi.
Shugabannin sun ƙara da cewa ya dace kowa ya jira sai an kammala babbar shari'a kafin kawo kowane irin ƙorafi. Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.